Matakin na dasa kyamarori akan manyan titunan birnin tarayya Abuja abu ne daidade ana tafka muhawara akai idan za iya tunawa a shekarar ta 2019 yan majalisar wakilan Najeriya sun kalubalanci ministar kudi na wancan lokacin Aisha Ahmed game da kudin da aka ware wajen dasa kyamarorin a birnin tarayya da yake haddalin Amurka miliyan 460 kuma ba a aiwatar da aikin yadda ya dace ba. Sai dai a ƴan kwanakin nan mazauna birnin Abuja sun shaida yadda wannan aiki na dasa kyamarori a manyan titunan birnin musamman ma wuraren da danjen ke bada hannu aikin ke ci gaba. Wannan mataki dai wasu na ganin abu ne mai kyau ganin cewa karya dokokin tuki da kuma ganganci a Najeriya wani abin ado ne ga wasu. Kazalika wasu na ganin yawaitar munanan laifuka na dada karuwa a birnin wanda ana ganin dasa kyamarorin zai taimaka wajen dakile ire-iren waɗannan muggan laifuka. A hirarsa da muryar Amurka, ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar kula da ingancin takardun ababen hawa da kuma yanayin tuki ta VIO wanda ke jagorantar sashen kula da na'urori da kyamarori da aka dasa, Muhammad Awwal ya shaida cewa
akwai kyamarori da yawa da ita hukumar raya birnin tarayya Abuja ta nannaɗa su kuma an ɗauki kamfanonika daban-daban sun yi suna matakin da ake kira proof of concept, wato ana ci gaba da gwaje-gwaje inda abun ya shafi su waɗannan na'urorin da za a sa su a hanyoyi. To banda na'ura kuma akwai rumbun tara bayanai na su masu motoci da kuma shi application inda yake ana zai iya tura ma da sakonni da tikiti. To yanzu dai wannan matakin da ake yanzu shine ake kira na quality assurance, wato gwaje-gwaje a tabbatar da cewa waɗannan abubuwan suna aiki.
ƴan Najeriya dai na bayyana mabambantan ra'ayoyi game da waɗannan kyamarori da ake dasawa inda wasu na ganin wannan mataki abu ne na ci gaba, wasu kuma na ganin wannan ba shine buƙatar ƴan ƙasar ba a daidai wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada.
Wannan abin yana da kyau, don da za a bi shawara na ma yana da kyau a sa shi a kan in ka zo renew ɗin paper kai bitin traffic light ka zo renew ɗin paper a sa ma caji shi a ciki, saboda idan ba wannan aka yi ba to zai yi wahala ai kansa ɗin wannan ai maganin wannan abu. Da majority mutane da ke ga mutum ya zo kan traffic ga waya a hannun shi ko ga yara a gaban shi ko kuma tunanin shi ya yi nisa ko kuma da gangan zai zo ya gitta ma ya ga light ya tsere shi amma zai sauri ya shiga.
Mutane da dama ba su kyautata tukin su da mu'amala da hanyar da suke tuka motocin su. Ake ga mutum yana tukin mota yana bitin traffic ai sai mahaukaci yake wannan, amma yanzu gwaji kawai da aka fara mutane da dama suna tsoron wannan abun. Kana nan zaka jo suna kira daga Lagos daga ina ne an ce Abuja yanzu akwai kyamara tana daukan hoton ka idan kai bitin traffic. So an samu da'a a wajen kiyaye waɗannan abubuwan sosai, hadari ma ya ragu insha Allah.
Ba gaskiya a wannan dai lokaci da ake dai fuskanta kuma ake tafiya, to ni a tunani na a matsayina na dan Najeriya ina tunani sai in mutum ya ci ya koshi ne zai iya bin doka, idan mutum bai ci ya koshi ba zai iya bin doka bane.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda waɗannan kyamarori da su taimaka wajen taƙaitar hadururruka da kuma tukin naga dama. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.